tafsirin alqur'ani a watan ramadan shin wai ko akwai nafsi akan hakan
warai da gaske akwai nafsi ga hadisi ne cikin bukhari mala'ika jibrilu yana zuwa wajen annabi yudarisuhul qur'an wannan shine asalin tafsiri a ramadan mala'ika jibrilu baya zuwa a cikin sauran watanni irin zuwan da yake cikin watan ramadan yakan zo suna mudarasa qur'ani da manzon Allah ya mun menene ma'anar mudarasa karanta bakin kadai ko karanta bakin da bayanin bakin karanta baki da bayanin baki wannan shi ake cewa me tafsiri zaka na mamaki ne wanda suke bid'a idan ai musu inkarin bid'a sai kuna tafsiri hata su kuma bid'a ne ya tafsiri zama bid'a ga mala'ika jibril hadisi na cikin bukhari yana saukowa suna mudarasa qur'ani ko mudarasa sa dauka ma'anar karantawa da bayani haka wannan tafsiri kenan daga watan qur'ani watan ramadan wata ne na qur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan min alhuda wal furqan mala'ika jibril yana zuwa kullun suna bita qur'ani daga farko har karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku an ce bita haka kartun baki bane kawai karanta baki ne da ma'anar sa ta tafsiri kenan daga akwai hujja tana cikin bukhari wannan hadisi na mudarasar qur'ani da mala'ika jibril yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tafsiri ba bid'a bane cikin wata azumi kuma wallahi alhamd tafsirin mu da tafsirin sauran malamai gaba dai bai keɓanci wata azumi ba ballantana haƙin kare ya zo a kan shi
Allah gafarta malam menene ingancin hadisin da ya yi magana a kan idan mutum ya ga shugaba ko waninsa ya tashi tsaye domin girmamawa har wasu suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya tashi domin girmama wani sahabi amma bai yi magana ba shin yana halarta mutum ya tashi domin girmama wani
wataƙila kana nufin hadisin Sa'ad ibn Mu'adh annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ƙare yakin Khandaq an tafi an kewaye Banu Nadir sai annabi ya ce ko kuma suka ce sun yadda za su yi sulhu amma sulhun da za su yi da musulmi sun yadda Sa'ad ibn Mu'adh ya yi hukunci duk hukuncin da ya sun aminci kuma a lokacin Sa'ad ibn Mu'adh an je mashi ciwo yana masallaci sai annabi ya ce a dauko shi aka dauko shi bisa jaki aka zo da shi ana zuwa da shi sai annabi ya ce kumu ila sayyidikum hadisi na cikin bukhari kumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku to kalmar ila nuni ce zuwa ga taimako to amma wasu suna rawaito hadisin da ma'anar da bata zo ko kuma da lafazin da bai zo da shi ba shine kumu li sayyidikum ku tashi ku girmama shugabanku to wannan ruwaya ba ingantacciya bace ruwayar da ta zo da kumu ila sayyidikum ita ruwaya ingantacciya amma abin shafi hukuncin tashi a miƙe tsaye idan wani ya zo hadisai sun zo daban-daban da suka yi hani a kan wannan wasu kuma sun zo da halatta yin haka a wasu lokuta hadisai sun zo da hana miƙewa a miƙe tsaye don girman mutum kamar hadisin da ke cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adu min an-nar manzo Allah duk mutumin da ke da shawa in yazo ga wuri a miƙe tsaye bai tani da mazaunin shi a cikin wuta sai kuma hadisin Anas da Anas ya ce ba wani mutum da muke so muke kauna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yato karo wuri babu mai kiyama tashi saboda sanin yadda yake kin a miƙe tsaye in yazo ga wuri amma a bisa suka nuna miƙewa su ba su magana girmamawa ba su kunshi magana girmamawa ba akwai miƙewar da ake yi aiwa mutu a miƙe tsaye ba dan girmamawa ba sai dan tausayi ko dan bushara bangaren tausayi hadisai sun zo ingantattu a cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Fatima diyarsa ta zo ya kan miƙe tsaye sai je tarbo ta to ne in ubayi ma diyarsa dan tausayawa babu ne haka miƙewa dan bushara wani abun bushara ya samu wani bai sani ba